rasulillahi assalatu wassalamu alayka ya bahar an-nada assalatu wassalamu alayka ya mai rahama mai duniya mai lahira mai gunjan aljanna muna bara a bamu dan mutuncin ummu abiha alayha assalatu wassalam
ya manzon Allah mustafa
No.
cikin